أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Alhamisi a yau muna 19 ga wata na 5 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 23 watan 12 miladiya ta 2021 muna cikin karatu littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha wanda wannan shine darasi na 56 insha Allah ta'ala muna cikin gaba da yin magana akan abubuwan da baya halatta ayi a gindin kabari muna cikin gaba ta 8 as-salatu indaha walau bidun istiqbali an hana yin sallah a gindin kabari koda ba al-qibla za ka la koda ba shi kabarin za mai da matsayin al-qibla ba to anan ne malam ya kawo maganar Ibnu Tin wanda kashi da muka tsaya wanda yake cewa al-mauta la yusallun cewa waɗanda suka mutu ba sa sallah a cikin kabarin su wanda wannan kuma ya samu asali wajen bayani da yake game da hadisin Abu Huraira Allah ya kare da gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira mazalla ce kar ku sanya gidajen ku su zaman to a matsayin kabrirrika fa inna shayatina saboda su shedanu yamfiru suna guduwa min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara dukkan gidan da ake karanta suratul baqara to shedanu suna gudu su bar wannan gida to anan kamar cece ne yanda aka ce kar ku sanya gidajen ku su zamanto a matsayin kamar makwantai ma'anar da malam ya bada anan shine cewa makwantai nan ne aka sani wurin da ba a sallah shi kuma Ibnu Tin yace a wai kar ku sanya gidajen ku su zamanto kamar makwantai ta hanyar waɗanda suke cikin makwantai ai ba ka sallah sai ya kawo magana cewa al-mauta la yusalluna shi Ibnu Tin to shi ne Albani yake cewa wannan magana tashi ba haka nan bace ba matattu suna yin sallah kamar yanda riwaya ta tabbata riwayar Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Isra'ibu lokacin da yayi wanda bayanin hadisi ya riga ya gabata mali yace bal bal da sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa zalla yake cewa al anbiya ahya'u sufa annabawa rayayuni yusalluna fi quburihim yusalluna suna sallah cikin kabarin su kage kage wannan ya ture fahimtar Ibnu Tin da yace abin da yasa aka hana sallah a makwantai shine kasancewar da aka ce kar ku sanya gidajen ku su zamanto kamar makabarta yace ai saboda suke cikin makabarta ba sa sallah shine Albani yace a abinda ake nihi hana sallah ne akai kawai an hana sallah ne kawai a makwantai ba maganar cewa ba wai an kamanta gidajen da ba a sallah ne da matattun da suke cikin makwantai kasancewa ba sa sallah Albani yace ba haka nan bane ba ai ya tabbata cewa annabawa rayayyu ne kuma a cikin gabarin suna sallah kan kenan ya rushe maganar ibnu tin mal yace mata shekara to kenan a yau bal mal yace bari dai qad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam ya zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa a'ammu mimma dhakarna wanda shine mafi gamewa sama da abin da muka ambata ana yace wadhalika fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala wanda kuma ya tabbata a cikin hadisin abu hurairah Allah ya yarda a gare shi hina aw fi su'alil malakain lil mu'mini fil qabr a lokacin da malaiku za su tambaye mai imani a cikin gabarin shi fa yuqalu lahu za a cewa shi mai imani ijlis zauna kana bayan an binne shi an kare sai su ce mishi zauna yanzu idan ya zauna fa yajlisu sai ya zauna wa qad muthilat lahu shamsu to a lokacin kuma sai a gwada mishi rana wa qad azanat lil gurubi ranar nan tana dab da ta fada shi mai imani bayan an mishi tambayu an kare an yi wane ne yana zaunar da sai a nuna mishi kamar ga rana za ta fada fa yuqalu lahu sai a ce mishi ara'aita hadha alladhi kana fiikum ma taqulu fihi kai wallahi abin da yake cikin gabari ba kai wasa bane ba yanzu bayan tambayoyin fa sanan ko za a zo a ce mishi a gwada mishi rana ga ta nan ta zo fadawa sai a ce mishi bayan shi ara'aita hadha alladhi kana fiikum wannan ranar da ta kasance a cikin ku a da lokacin kana rayi kana duniya kenan ma taqulu fihi me kake fada akai wa ma tashhadu alaihi akan me kake shaida me yake tuna maka kenan in mai imanin zan tuna mishi akan me sallah idan kuma mutumin banza ne a rayuwa ce kawai an saba ana yi fa yaqulu sai ce da'uni hatta usalli sai ce musa kubar ni he na yi sallah kubar ni in yi sallah saboda yana ga rana ta fada kuma tana dab da ta fada kenan tana fada sallah zai fa yaqulani sai su ce mishi innaka sataf'al eh lalle zaka yi bari zaka aikata ka din kenan wanda me yake nuni yin sallah a cikin kabari malaka akhrajahu ibn hibban fi sahihi wal hakim wa qala hadithun wa qala صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو وإنما هو حسن فقط لأن فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة على حال حديث لدرجة اشتقر شيء حديث نميكو مال البالية فهذا الحديث صريح وأن حديث يهوتو كرر yayi bayani akan cewa annal mu'mina aidan yusalli fi qabrihi ba ma annaba kadai ba duk ma wani mai imani ga magari shi ma zai salla cikin kabarin shi malai yace a dalilin waɗannan dalilan da muka karu fa batala al qawlu bi annal mauta la yusallu maganar cewa matattu ba sa salla a cikin kabarin sai wannan magana ta rige ta lalace dubi zuwa ga me waɗannan dalilan da aka bada na hadisai suke nuni akan cewa lalle suna salla cikin kabarin su kenan maganar la taj'alu buyutakum qubura kenan ibnu tin fahimta ka ba haka nan bace ba shine wannan albani yake cewa mali yake cewa bi annal mauta la yusalluna yace wa tarajjaha kuma sannan bayanin da hirin jayi annal murada abinda ake nihi bi hadisi ibn umar da hadisi abdullahi dan umar annal maqbarata wai abinda ake nihi kawai shine su makwantai laysat mawdi'an lis salati ba wurin yin sallah mu bane mu saboda abin da yake bayuwa zuwa ga me zuwa ga kusanta ko kuma kaskanta a gaban wani Allah ko kuma dokan wannan kabarin iya da wani tasiri na musamman kenan abin da hadisi yake ni shine kawai haramcin ko kuma rishin halaccin yin sallah a cikin bakwantai ko kuma a husana huskantan bakwantai malaka wa qaddalla alhadith wannan hadisi kuma ya kara nuni akan yace wa ma zukira ma'ahu ala karahati salati fi maqbara da abin da zo tare da shi na kiyamatan sallah a cikin makwantai yake cewa wahiya litahrimi li zahirin nahyi fi ba'daha karhanta wannan yace ana nihin haramci ne abin da yake zahirin halin da akai yana nuna akan haramci ne yake cewa wa zahaba ba'dul ulama'i wasu daga cikin malamai kuma sun tai akan cewa ila butulanis salati cewa sallan ma da kai ta a cikin makwanta sallah ce lalatatta sallah ce ba tatta ba tai ba me yasa suka ce li annan nahya yadullu ala fasadil manhiyu anhu saboda aka ce an hana abu kaza to ana nihin cewa duk abinda zaka aikata a wannan wurin da aka hana kenan abinda ka aikata shi ba me lalatacce ne suka ce kenan sallar da kai ta a wannan waje ita ma lalatacciya ce ba za ka karba ba misali a ce an hana zama a wuri kaza sai ka je ka zauna a wurin da ka ce a ai ga abin da kai a wajen kaza sai ce wace ka zauna nan kaga shi ma kunta an ce an hana sallah a ciki sai ka ce bari kai sallah anan wasa ka tunda an ce an hana sallah a wannan wuri kenan wajibi ne ga dukkan mutum mai imani da sanci haka mal yace wa huwa qawl ibn hazm wannan ita ce magana ta muhammad abu muhammad ibn hazm yace wa ikhtarahu shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam ibn taymiyah shi ma wannan magana ita ya zaba sannan kuma wa shaukani imam shaukani shi ma haka ya fada a cikin littafin shindarul awdar sannan kuma wa ru'a wa rawa ibn hazm ya rawaito an al imam ahmad daga imam ahmad annahu قال امام احمد yake cewa man salla fi maqbaratin aw ila qabrin a'ada abadan duk mutumin da ya salla fi maqbaratin a cikin makwantai aw ila qabrin ko kuma yayi salla yana kallon wani kabari me suka ce imam احمد yace a'ada abadan wannan salla a sake ta innan da shekara 15 kai ta sake ta saboda me saboda hadin da aka yi akan yin sallah a makwantai summa qala ibn hazm qara da cewa wa kariha salata ila alqabr wa fil maqbarati wa ala alqabr abu hanifa wal auza'i yake cewa an kyamaci ko an haramta yin sallah ila alqabr ana fuskanta kabari wa fil qabr wa fil maqbarati a cikin makwantai kuma wa ala alqabri akan kabari kuma kaga fuskanta ciki akai duka ukun hana suwa suka hana suka kyamace haka gargashin hadisan nan malamai kamar haka na harko abu hanifa wal auza'i da imam al auza'i wa sufyan da sufyan al-thawri wa lam yara malik bidhalika ba'san imam malik bai ga wani laihi ba a cikin haka واحتج له بعض مقلديه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينه السوداء الامام مالك الله يرحمه غاري شي يانا باب له ين هكا ين ميسا واحتج له سوكا كفوا مش حجه شي ينزا يجي لا باس به سي الماجرين شي ba'd muqallidihi wasu daga cikin masu bin shi masu bin mazhaba ta malikiya suka ce bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala qabril miskinati sauda akwai wannan mata wanda imam an-nawawi ya zo da hadisin ta cikin riyadus salihin wata mace ta kasance tana share masallaci sai ta mutu sai sabai suka shirya ta aka mata duk abin da ya kamata aka je ka binne ta manzala sallallahu alaihi wasallam kwana biyu bai ganta ba sai tambaya ina wannan baiwa Allah take allati kanat taknisul masjida ay taqumul masjid wanda take share masallacin nan sai aka ce tufiyat ta rasu ya ma'aikin Allah sai manzala ya ce halla azantumuni me yasa baku hadi mini ba wannan yana nuna maka irin kulawa da manzala yake da game da ba game da mabiyan shi ba ta a wani ai ba kowa bane ba har ga cewa ai harakan wani sai wasu mutane ake ga wanda ba su dai ga sanan arazil na badiyar raya manzalla ce me yasa ba ku hudin ba manzalla ya dauke su daga cikin sahabbai aka tahi makwantai inda aka binne ta ko kuma aka tahi da aka mata salatul ghaib wanda kuma salatul ghaib ana yin shi imma a masallaci ko kuma a yi shi a ina ko kuma a yi shi a musalla hilin idi manzo Allah ya mata salatul ghaib za ta kora maka mace wannan kenan manzo Allah da yi mata addu'a to anan suka ce ai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu daga cikin mabiya na malikiya suka kafa hujjar haka qala ibn hazm abu muhammad al-andalusi yake cewa yace ku waɗannan almajiran na imam malik a wannan magana da kuka yi wa hadha ajabun wannan abun mamaki ne yace nahika bihi na haleka akai an yakuna haula'il qawmi yukhalifuna hadha al-khabara ya za'a waɗannan mutanen su saba wa wannan labarin imam abu hanifa imam al-auza'i sufyan ath-thauri duk a ce sun saba wannan hadisin yace bima fi ma jaa fihi game da abin da yazo a cikin shi yace fala yujizuna an tusalla salatul janazati ala man dufina da ka bu su halattar da aje ai sallar ga'ib salatul ga'ib ba ga mutumin da ko kuma sallar ta gawa akan kabarin mutumin da aka binne yace summa yastajibuna sannan su zo su amsa ma laysa fihi atharu game da wani abin da babu wani dalili akai wala isharatu kai ko nuni ma babu akai yace mukhalafatu lisunani thabita wanda kuma ya saba ma abin da ya tabbata a cikin sunna tabbatatta qala ya ci gaba da cewa kullu hadhihi al-athar haqqun waɗannan dalilan da aka kawo gaba ɗaya haka nan ne daidai ne akan mi fala tahillu salatu haythu zakarna illa salatul janazati ibn azmi yake cewa dukkan wata sallah da ka sani ba ta halatta akan ina a cikin makwarta ko kuma akan kabari kenan a gindin kabari illa salatul janaza yace sai banda sallar gawa ita ta halatta inji ibn hazm mallan albani zai biyo bayan shi ma akan shi yace illa salatul janazati yace fa innaha tusalla fil maqbara yace ana yin sallatun ta a cikin makwantai yace wa ala al qabri alladhi qad dufina sahibuhu idan misali aka ce an binne wani anan to kuna iya zuwa gindin kabarin ku jiru kuma shi salatul ghaib inji ibn hazm shine cewa ala alqabri akan kabarin alladhi qad wanda aka rigai dufina sahibu aka binne wanda mabucin kabarin kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar yadda manzon Allah aikata muha nuharrimu yake cewa nuharrimu ma naha anhu duk abinda manzon Allah ya haramta to mun hana shi injuwa ibn hazm yake cewa wala uddu min at-taqarrubi ila Allah ta'ala ko muna ilgawa neman kusancin Allah subhanahu wa ta'ala ne an naf'ala mithla ma fa'ala mu aikata kwatankwacin abin da ya aikata fa amruhu wa nahyuhu da umurdan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da hane shi gaba daya haqqun gaskiya ne wa fi'luhu haqqun aikata shi gaskiya ne wa ma ada zalika fa batilu duk abin da ba wannan ba kuma lalatacce ne gurbatacce ne kuma kowaye shi Mala Ibn Hazm ya kare sai Mala Albani zai biyo ba qultu Albani yake cewa nace wa fi ma qalahu fi salatil janazati nazarun game da abinda Ibn Hazm ya ambata cewa halaccin sallar gawa a cikin makwantai yace akwai abun lura kenan akwai abun dubawa na mabaqiya ba kai za a yi gaba yace li annahu la nassa ala jawaziha fil maqbarati yace babu wani dalilin da yake nuni akan halaccin yin sallar gawa a makwantai walau ka nabnu hazmin min alqa'ilina bil qiyas la qulna annahu qasa zalika ala salati ala alqabr mal albani yake cewa inda ibn hazm ya zamanto ya cikin mutanen da suke daukan qiyasi sun yarda da qiyasi yace da mun ce annahu qasa zalika mu ce yayi qiyasin wannan sallaci ala salati ala alqabr game da sallah akan kabari yace lakinnahu yaqulu bi biqlan alqiyas min aslihi amma ibn hazm iya cikin masu cewa qiyasi bayyada gurbi tun daga asalin shi ita kuma wa salatul janazati fil maqbarati khilafu sunnati ida kuma sallar gawa a cikin makwantai ya sabawa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace allati lam ta'ti illa bi salatiha fil musalla wal masjid wa fil masjid wanda magana akan sallar gawa bai zo ba sai a cikin fil musalla a hilin idi shine hilin sallah ta idi wa fil masjid ko kuma a cikin masallaci kama sabaqa bayanuhu fi mahallihi kamar yadda bayani haka ya riga ya gabata a wurin shi mal albani ya ci gaba da cewa bal bari dai qad jaa an nahyu as-sari'u 'alayha bainal quburi ai akwai hali karara wanda yazo akan halin yin sallah gagawa bainal quburi tsakanin kabarruka kama fi riwayati fi hadisi Anas al-mazkur fi hadha al-fasl kaman hadisin ya riga ya gabata a baya malaci wa huwa al-hadisu sani minhu shine hadisi na biyu a cikin wannan babi manzala ya hana yin sallah tsakanin makwantai tsakanin kabarruka wannan ya riga ya gabata a baya mal albani ce summa inna karahata as-salati fil maqbarati sannan ba haka nan kuma karhanta sallah a makwantai yace tashmalu kullu makanin minha idan kace an hana sallah a makwantai to ko ina a cikin makwantan ba baya halatta ai wannan sallah yace sawa'ul kana al-qabru amama al-musalli diddaya ya zaman to kabarin nan a gaban mai sallah ne yake aw khalfahu ko a bayan ka yake aw an yaminihi ko a daman ka yake aw an yasarihi ko a hagun din ka yake li'anna an-nahya mutlaqun saboda halin da aka mazalla kawai cai la tusallu bainal quburi kar ku yi sallah tsakanin kabarruka kar ku yi sallah a cikin makwantai fil maqabir aw tariwaya ko aw tariwaya ko fil maqbara duka yazo ko mun karanta su a baya albani yace tunda halin gabaɗaya yazo a shakundum kenan kawai inda aka ce wannan wurin makwantai ne kawai ka yi sallah a cikin shi mali cewa wannan abu sai kasa nake kare na'am yace wa min al-muqarrari fi ilmi al-usul abu ne tabbatacce a cikin ilimin usulul fiqh anna al-mutlaqa cewa maganar da aka yi ta asake yajri ala itlaqihi zai tahi akan sakin da aka mushi aka ce kawai kakkai abu kaza a waje kaza to karka ka wani gyaran huska ala itlaqihi hatta yati ma yuqayyiduhu har sai an samu wani dalili yazo ya ce a banda kaza a cikin kazan nan kenan an samu nassin da ya kayyade to amma in dai babu nassin da ya kayyade to a bar shi a yanda yake a saken nan a bar shi haka ne ya tafi walam yarid huna shay'un min zalika mal albani yake cewa anan kuma babu wani abin da yazo nuna akan cewa an kayyade banda kaza kawai mazalla cai kakku sallah a cikin makwantai wa qad sarraha bima zakarna malike cewa kuma ya fada karara abinda muka ambata anan muma suwa suka sarraha suka fadi karara ba'du fuqaha al hanafiyya wasu daga cikin malaman fiqhun hanafiyya wa ghairihim da wasu su kama yati kamar yadda zai zo anan gaba fa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al ikhtiyarat al ilmiyya fi safhati al khamisa wal 20 ibn taymiya yake cewa wala tasihhu as-salatu fil maqbarati wala ilayha baya halatta shi ma da karanta hadisan abin da ya fahimta baya halatta yin sallah fil maqbara a cikin makwantai wala ilayha ko kuma ana fuskantar kabarin yace wan nahyu kuma halin nan da akai an zalika game da yin sallah a cikin makwantai ko ana dubin makwantai innama huwa saddun li zari'ati shirk toshe kofa ce ta shirka kar abin ya jayu zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ko da kai da kake da kyakkyawan niyya ba dan wanda yake cikin kabarin ba kai da sauransu aka ce kakkai me yasa saboda kar a bude kofar fitina me fitina kuma ita ce shirka malaci wa zakara ta'ifatu min ashabina anna al-qabra to yanzu kuma bayan shi anan sai yake zai haddade maka kamar irin makwantan da yake dauke da mutane nawa ne ko kuma wani adadi nawa ne ya kamata kai bai kamata bai halatta a sallah cikin shi ba ko kuma kawai duk wurin da yake iya daukar sunan makwantai ne to yanzu anan kai mu zo wannan magana kaga bude kofar shirka wannan ababin yanzu suna nan suna faruwa a cikin kabarrukan waɗanda ake ga cewa waliye ne ko wannan makamancin wannan sai a je a rika shaho kabarin ana shaho a jiki ko wani kyallen da yake jikin kabarin zamu dama an hayyi a wajen an shirya shi an sanya mushi wasu ado an sa wasu kyallaye an yi wani wane ne mutane su rika dokar tsumman da yake jikin da nu da sunan za laƙani za a je a hada wani laƙani da shi to wannan kuma tana nan tana faruwa da yawa to kaga ba amma bude kofar mutane sun kai zuwa ga wannan ina ga aka ce to an ba da dama a yi Allah kiyaye malik ya ce kuma wa zakara ta'ifatu min ashabina anna malik ibnu taymiya yake cewa wasu daga cikin malumman mu sun ambaci cewa shi annal qabra wal qabraini la yamna'u min as-salati suka ce wurin da ya zamanto makwantai ne amma kabari ɗaya ne a cikin shi wa wal qabraini ko kuma kabari biyu ne kawai tak a ciki zaka yi sallah a ciki ko ba zaka yi sallah a ciki ba suka ce la yamna'u min as-salati waɗannan su suka ce ba zai hana ba yin sallah me yasa suka ce li annahu la yatanawalu husmul maqbara saboda bai iya amsa sunan makwantai wa innamal maqbaratu thalathatu quburin fasa'ida suka ce wuri ana kira shi da sunan makwantai idan aka binne mutun daga uku abin da ya sama amma kabari daya biyu wannan ba zai hana ai sallah a ciki ba abinda suka ce kenan yace walaysa fi kalami ahmad yake cewa walaysa fi kalami ahmad wa ammati ashabihi hadha alfarq anan malik yace cewa to shi dai abinda da ya karanta magana ibnu taymiya ina ahmad shi ne ibnu taymiya ahmad ibnu abdul halim ibnu abdul salam al-harrani ad-dimashq ibnu taymiya yace shi dai a cikin maganar shi babu wannan bambancin kawai tayi la tasihhu as-salatu ila al-maqbarati wala ilayha والنهي عن ذلك انما هو سد لذريعه الشرك كاجي magane kaga ana an bambace kabari makonte mai kabari biyar ko uku ko biyu ba bambance ba to mal albani yake ce anan dai shi walaysa fi kalami ahmad yake cewa wa ammati ashabina da sauran al'umma na musulmi ko malumai ba samu wannan bambancin ba bal umum kalamihim hadaddan maganansu wa ta'alilihim da nuna cewa illan da ya hana yin sallah a makwantai sannan kuma aiwa bal umum kalamihim kenan hadaddan maganansu wa ta'aliluhum da illan da suka bana na hana yin sallah a makwantai wastidlaluhum yujibu man'a as-salati da abinda suka kawo hujja da shi yana wajabta hana yin sallah inda qabrin wahidin min al-quburi gindin kabari ɗaya ma bai kamata ba a yi baranta na makwantai to idan zama to haka ne yanzu waɗanda ake binne ake zuwa ana irin abubuwan na shirka a gindin su ai duka zaka samu wataƙila wani shi kaɗai ne ma a cikin ɗakin shi haka zaka samu sai a kai mutum shi kaɗai cikin ɗakin shi a binne ko wani bangare a cikin masallaci a hura sai a kai shi sai a binne shi kaɗai kina haka ne shi wannan masallacin ya halatta a yi sallah a cikin shi kaga bai halatta da haka kenan ala ittihal in ka duba dalilin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akai shine girmama kabarin kuzuzuta shi da wuce gura da iri da dauki haƙƙin Allah a bashi da sauran abubuwa makamantan wannan malik ya ce wa huwa sawab magana wannan ita ce magana mafi kyawu cewa babu wani bambancin kabari cewa sai sun kai uku a kawai kabari ɗaya ma aka binne to wannan wurin haramun ne ya sallah a wannan waje malik ce wal maqbaratu kullu ma kubira fihi abin da ake cewa makwantai shine duk inda aka binne wani mutum aka binne mutum kawai zama makwantai yace la annahu jam'u qabrin ba ana nihin ba jam'i maqbara jam'i ne na qabr a wa qala ashabuna wa kullu ma dakhala fi ismil maqbara duk abin da ya shiga sunan shi ya zama tun makwantai ne mana ya dauki wannan sunan na makwantai mimma haula al quburi na daga abin da yake gindin kabarruka to wannan wurin la yusalla fihi ba a salla a wannan wajen duk wurin da yake makwantai ne ba gida ba duk wurin da yake makwantai ne ya dauki wannan sunan na makwantai kuma an zo an binne wani mutum ko da rai ɗaya ka binne to bai halatta ka salla a wannan wajen malace fa hadha yu'ayyinu wannan yana tabbatar da annal man'a halin da aka yi yakunu mutanawilan zai taba bangarori na li hurmatil qabri al munfaridi yake cewa wa fina'ihi al mudafi ilayhi ya kunshi kabarin a karan kanshi sannan kuma wa fina'ihi da farfajiyar kabarin al mudafi ilayhi wanda aka jingina zuwa gare shi kenan misali a ce aka binne misali anan sai aka dauki wannan wajen misali duka aka kewaye to wannan wurin da aka kewaye kaga ai ba kabarin bane ba to duka wannan wurin da aka kewaye ba halatta ya salla a cikin shi tunda me yasa farfajiyar kabarin ne a wannan mafhumin yake kenan yana daukan kabarin wani kenan aka ba halatta ya salla a wannan wajen wa fina'ihi al-mudhaf ilayhi yace wa zakara al-amidi wa ghayruhu malam amidi da shi da wasu daga cikin malamai sun ambata cewa annahu la tajuzu salatu fihi baya halatta yin sallah a wannan wurin ai al-masjid alladhi qiblatuhu ila al-qabr dukkan masallacin da ya zama to al-qiblar shi kabari ce hatta yakuna bainal ha'idi wa bainal maqbarati ha'ilun akhar sai ya zama to tsakanin wannan makabartan da wannan masallacin da za a yi sallah sai ya zama to akwai ha'il akwai wata katangar da ta raba su ya zama to kenan makwantan shi can ne ai so ku kuma da kuke nan wani wuri ne kuma na daban bai daukan sunan wancan makwantan abinda amidi yake ambata kenan ha'ilun akhar wa zakara ba'dhum hadha mansusu ahmad wannan magana ce ta imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala mal yace wa fi kalami shaykh رحمه الله تعالى التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي سد الزريعة ما الألباني كتوى في كلام الشيخ أتكلم قال ابن تيمية الله يرحمه أغريشي التصريح أكوي بياني كرر بأن علة النهي إلا دتسا أكحان ينسل عن في المقبرة أتكلم كنتي كوى جندن كبري إنما هي سد الزريعة توشي قوهر بناه وهذا احد قولي العلماء في ذلك وان دير daga cikin maganganun malumai ne akan haka wal qawl al akhar an al illata wasu kuma daga ciki suka ce abin da yasa aka hana sallah a cikin makwantai suka ce an al illata illat da ta hana inma hiya najasatu ard al maqbara suka ce kasar da take cikin makwantai suka ce najasa ce magana nawa kake kenan biyu magana ta farko abin da yasa manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a cikin makwantai saboda kar a je zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wataala kenan toshe kofar banna magana ta biyu kuma suka ce ba wannan bane ba najasatu ardil maqbara bimaana kasar da take cikin makwantai suka ce najasa ce mal yace wa huma qawlani wadannan maganganun guda biyu gaba daya fi madhhabil hanafiya suna cikin madhhabat hanafiya wa qad ashara ibn abidina fil hashiyati ibn abidin yayi ishara akan wannan magana a cikin littafin shi al-hashiya ila da'fi al-qawl ath-thani minhuma cewa magana ta biyu nan tana da rauni wace magana ce ta biyu kenan aiwa cewa kasar tana da najasa wannan magana ce mai rauni yace wa zalika li anna al-istihalata yake cewa al-istihalata mutahhara indahum yace fa kayfa takunu hadhihi al-illa sahiha saboda anan ba yanda za a ce mustahil ne ko kuma mustahil ne a ce shismuhul a ce wannan kasar ba ta da tsarki ghairu mutahhara to yake cewa ya za a yi wannan illa ta zaman to illa ce ingantatta a ce kasar ce take najasa to kaga akwai matsala aiwa wala shakka malike ta babu makawa indana a wajen mu albani ke ta annal qawl al-awwal huwa sahih magana ta farko ita ce magana ingantatta yace wa qad bayyana zalika shaykhul islam fi kutubihi shaykhul islam ibn taymiya ya ambata ka a cikin littafin shi wastadalla lahu bima la tajiduhu inda ghayrihi sannan kuma ibn taymiya anan yayi bayani filla kuma wastadalla lahu ya kafa hujja akan ta magana nan ta fari ita ce daidai wace magana cewa an hana sallah a makwantai saboda a toshe kofar banna yace kuma sannan bima la tajiduhu inda ghayrihi yayi maganganu wasu gamsar wanda baka samu a wajen wani malami wanda ba shi ba idan kana son haka mal albani yace faraji masalan kitabahu kaje kai muraja'an ka karanta littafin shi iqtida'us siratil mustaqim mukhalafat ashabil jahim yake cewa alaihi akan haka yake cewa masha haka ne مشانه مشى في الخانيه او الخانيه وعليه مشى في الخانيه يكي تشوا من كتب الحنفيه wasu daga cikin littafan Hanafiya su ma aka haka suka tahi cewa an hana sallah a makwantai saboda toshe kofar banna ta shirka ga Allah subhanahu wataala. Wa ashara ilayhi al-Tahtawi fi hashiyatihi, Imam al-Tahtawi shi ma yayi ishara zuwa ga wannan magana a cikin littafin shi Maraqil Falah. Sannan fa qala, yake cewa inda qawli sharihi, wajen fadar kenan mutumin da yake wajen sharhi da yake cewa wa tukrahu as-salatu fil maqbara, an kyamace sallah a cikin makwantai, yace bi tathlith al-ba'i li annahu tashabbuhum bil yahudi wan nasara, saboda haka in kamacecce ne yani da yahudawa sannan kuma da kristawa, kenan haka baya halatta a zo ai sallah a cikin makwantai. Qala sallallahu alaihi wasallama, shi malam Tahtawi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara, tsinuwar Allah ta kai wa yahudawa da nasarawa, ko kuma a ce nisantar da su daga rahmar Allah akan yahudu da nasara. Me yasa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, sun doki kabarurrukan annabawansu a matsayin wuraren sujada. Kuma mafi yawa za ka ga musulman da suke aro wannan abun daga wajen kristan ne ko kuma yahudu suke aro shi, tunda ba maganan dalili bane ba, shi addini sai ga babu dalilin. To idan aka yi wannan abun ya sada doye su ga shigo cikin mu, sai ga mafi yawa daga kwaikwayon waɗancan ce kamar da makaranta daga karatukan baya harakan da ya shahi kai da san itace da filar da wani waye, duka zaka samu abubuwan da aro su ne akai. To kaga su kuma mutumin da aka ce Allah ya la'ance shi, Allah ya tsine mishi, ina abun kwaikwayo a jikin shi? Babu. Wata magana da Malam Mukhtar na Durum ya cikin wani karatu yake cewa duniya ta fara da alheri, za ta kare kuma da sharri. Yace an ka duba suratul Fatiha, ka gane me ta fara? Alhamdulillahi rabbil alamin, hu arrahmanir rahim, abubuwa masu dadi. Can da aka je sai aka ce ghayril maghdubi alaihim walad dalin, al maghdubi alaihim walad dalin, da wanda aka yi hushi a gare su da batattu su ne al-yahudu wa nasara. Al-yahudu wa nasara su ne manzo Allah ya ishara zuwa gare su cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil-quzza, za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku taku bayan taku. Hatta law dakhalu hujra dubbin la dakhaltum, manzo Allah ya ce ko ramin damu suka shiga kuma sai ku kaga dai baka san me yake ciki ba, kan karshen shi hankali kawo ka ga wani ya shiga ramin damo kai ma ka zo ka bi bayan shi. Manzala yake cewa in suka shiga kowa ya kun shiga, sai sabai suke cewa al-yahudu wa nasara, yahuda da nasara. Manzala yake cewa faman al-qawm ghayrahum, yau ake nihin ba su ba kawo kwanan lokacin kusan an zo duk abin da ake yi sai ga mutum musulmi ne, amma kawai abubuwa da yawa na musuluncin kawai yana gama kaman wani da wani kuma bayan magana shi, ƙauyanci ne ba magana shi, tahiyar shi, sa kayan shi, hirarrake shi, kamar komai shi dai shi in ba yammacin duniya ba ya kwaikwaya yana ga duka kawai bai kawo wani kallo ba. To ka duba ka ga mutumin da Allah ya la'ance shi sai ka ce kai za ka kwaikwaye shi, kai ka duba ka gani shi kin shi a karan kanshi ma wanda kai da shi ne kake takama shi ma tsine ne. To kaga ai zulumatun ne ba'dhuha fawqa ba'd, shi wanda za ka kwaikwaya ma an tsine mashi albarka, ina dalili? Shi ma ba zai kai labari ba tana kai da kake kwaikwayon shi. Manzala ce la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara, me yasa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, abin da yasa Allah ya la'ance su sun rike kabarurrukan annabawansu a matsayin masallatai, ba ma malamai ba, annabi. Shi yasa aikin shirka in ka sanya wa Allah kishiya, Allah bai duba ce a wannan a mala'ika ne, to wannan dama dan aiki na ne kaza kaza, a shikenan, to a babu wannan. Shi Allah shi kadai yake qul huwallahu ahad, shi Allahu samad ne, al-fardu samad, daya wanda shi kadai yake kaiwa bukata. To daga lokacin da ka gwama ya mushi wani wannan wani wanda ka gwama ya shi da Allah subhanahu wataala, kowane ne baya sha mana, kowane ne ka haɗa Allah da shi, ba a ce dan wane ne to shi kenan Allah ya yi, a in dai kai shirka magana ta ƙare. kaga na manzala ce ittakhazu qubur anbiya'ihim annabawan su ba malaman su ba amma a dalilin haka Allah ya tsine musu albarka to ina ga kai za ka zo ka dauki wani mutum wanda mashkukun fi imanihi yaman katkin abun ba sani ba sai Allah daga kaga baya halatta illa ita ce mi me sai Allah ya tsine musu saboda sun dauki wurin bautar su ya zaman tugin din kabarruka ne a yau ana nikan gari mutum ya kulle kayan shi ya tafi wani gari a cikin kasashen Afrika ko kuma makamancin wannan saboda ya je ziyarta kabarin wani manzon Allah ya ce la tashuddu rihal ba a kulle kaya ayi bulaguro da niyyar aje abotawa Allah subhanahu wataala sai zuwa ga masallata guda uku Masjidul Haram wal Masjidun Nabawi sannan kuma Masjidul Al-Qudus Al-Aqsa amma mutun nawa suke zuwa Sokoto yau mutun nawa suke zuwa ina mai sunanta wasu su je Senegal wasu su je nan cikin bangaren Yaraban da Kusa da Kyauta da ina ne kuma akwai wani da ake zuwa nan cikin wajen Yaraban nan cikin Nigeria almuhimmi dai akwai wurare da ake zuwa wanda baya halatta sannan kuma duka ittikhaz kamar dokar hanyar bautawa wani Allah subhanahu wataala ne kace kawai ka je ziyartar kabarin shi idan addu'a kake da zaka mushi kai addu'a duk inda kake addu'an nan Allah subhanahu wataala zai karba kuma addu'a da zaka yi ba kai wani zaka nema a wajen shi a kai ne zaka roka mushi Allah aka Allah mushi rahama Allah gafarta mushi Allah lillife kabarin shi da rahama Allah mai kaza Allah mai kaza والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان با مغانا كيكا نيما وجنش من مغانا كيني ينزو زاكي أدار تشيوى وفنجي سبحانه وتعالى آرى ما قبريشي حسكي دي رحمة دي نقرتا ألا قفر تامش تماليكي تشيوى أنان كاك إلا إتاتي روكم بوتا وان ألا كمونا إنكا جي كسا شئ إن كسا شن سو سودان إنو سميسر مالا أبو ياكذب wallahi kabarruka ne ake musu malam kai ya zamanto kaman mutane sun mayar abin masdar kaman wani shago na neman kudi ana addu'a sani ake ya zama kaman shago zaka kudade ake hada tsababa a gindin kabaru wali wani kushewa ne na'am sun haje ba hadiya ba su kula da wannan kuma sai ta kwashi ana tara ba kuma su kwashe Allah kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kin Allah ya lanci wadannan mutanen a dalilin sun rike kabarruka annabawansu a matsayin masallati wuraren sallah wuraren ibada kace ba za ka yi addu'a ba na ka ce masajid ba sallar kade ba hatta da addu'a kace ba za ka yi addu'a sai ka je gindin kabarin wani tahi amsuwa subhanallah wa hudi maka ko kuma ka je karkar shafa kabarin ko kuma hadda wafi ake ma kabarin fa ai kuna gani dawafi ake ana kiwo ana zaga ana kiwo ana zagawa malati wa sawa'un kanat fawqahu aw khalfahu yake cewa duk daya ya zamanto wannan abu fawqahu ko ya zamanto a saman shi ne aw khalfahu ko a bayan shi aw tahtahu ko kuma a kasan shi yake cewa ma huwa waqifun alaihi duk dai abin da zai tsaya akan wannan suna sannan kuma wa yustathna maqabirul anbiya alaihi musallam fala tukrahu as-salatu fiha mutlaqan manshubatan aula to anan abinda malamin yake ambatawa anan yake cewa yana abin da yake cikin littafin al-hanabila ku abinda al-tahtawi yake fadi a cikin littafin hashish ta maraqi maraqil fala yace yake cewa wa yustasna yace amma wadannan kabarukan da akai magana gaba daya ka duba fa wai shi da hoyka hadisin la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhazu qubur anbiya sai yace amma an kebance an togace kabarukan annabawa amma cin Allah tabbata a gare su yace fala tukrahu as-salatu baya ba a kyamaci ba yin sallah fiha a gindin wannan kabarin amma har sallar dan Allah ne za a yi ta ba ba da wanda yake cikin kabarin ba mutlaqan yace magana a sake manshubatan aula ko ya zama to wannan kabarin nada ne misali kabarin da an rige an tone wanda yake cikin kamar dai akwai da wasu daga cikin annabawa ai na'am aywa man bushatan awla yace ba'da alla takuna alqabru fi jihati alqibla matakar dai ba'du alla yakuna matakar dai bai zaman to ba alqabru fi jihati alqibla in dai kabarin ba qibla yake ba to ko babu damuwa me yasa shi ko hujja shi dai ba yace li annahum ahya'un fi quburihim saboda ai su ba matattu a raye suke a cikin kabarin kansu ya na kenan dun bai imani ba haka nan ne ko ba haka ba Allah yake cewa wanda suka mutu wajen yaki bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun su mara yayu ne kenan bai kamata ya kasa shi annaba kade ba yace kawai duk wani mutumin kirki wani mutumin arziki mai imani wannan maganar malam tahtawi a cikin hashiya ta maraqil falah malam ibnu taymiya biyu bayi malam albani biyu bayi shi qulutu albani yake cewa nace wa hadha alistisna'u batilun zahirul butlan wannan toga ce wanda yana annabawa lalacciyar magana ce wanda lalacanta a hili yake yace kaifa yaya wa huwa yunaqidu al-illata allati dhakaraha yana warware illar da shi ba ya ambata a sama ai shi ba ya ambace ta yace wal hadithu allazi istadalla bihi alaiha da ma hadisin da ya kawo hujja ka kawo hujja da cewa la'natullahi ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim idan ma ce salihihim aka ce kaga a ce a to ai ba annaba ake ne to kaga wannan hujja ce akan shi da ya kawo wannan hadisin shi ba malaci wa kaifa yasihu tayaya zai inganta misla hadha kwatankwacin wannan alistisna irin wannan togaciya yace wal ahadisu hadisan kuma ga sunan mustafidatun yake cewa suna fa'idantar da ko kuma suna bayyana cewa fi la'ni ahli al-yahud ahli kitabi Allah ya la'anci ma'abuta littahi al-yahud wan nasara mi yasa littikhadi quburi anbiya'ihim masajida saboda sun riki makwantan annabawansu a matsayin wuraren sallah summa sahha sannan kuma hallau ya inganta annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nahana an zalika manzo Allah ya hanemu akan daukan makabarta ko kuma makwantai ko kuma kabarin annabi a matsayin wurin sallah fa nahyu yake cewa munsabbun wannan halin wa zibabban hani ne ala ittikhadi quburil anbiya'i mubasharatan akan rikan kabarrukan annabawa kai tsaye wannan hadisi shi akan ma na annaba ne yake ba ma akan wannan wani baiki eh tunda cha ittakhadhu qubur anbiya'ihim kayan da su ake da annaba ake malaci wa ghayruhum da wasu wanda ba su ma yulhaqu bihim za a hada su da annabawan malaci fa kaifa tayaya yu'qalu za a hankalci cewa istithna'uhum kebance su da togace su da akai anan malaci wal haqu anna mithla hadha alistithna'i magana fa ta gaskiya kwatam kwace irin wannan togace da malam tahdawi a cikin wannan wajen innama yatamasha ma'al qawli thani yana tahiya ne tare da maganan nan da akai ta biyu ta dazu wace magana ce cewa annal illatan najasatu eh suka ce can ba sun ce ba illa biyu ce abinda sai aka hana sallah ba kuntai ko suka ce a saddul lizariati wasu kuma suka ce a kaunul ard najasa to wannan shi wannan magana ta shi tana tahiya da wannan magana da take cewa kenan kasan makabarta najasa da yace kenan hai hudda ta annabawa sai ce to su in su ne babu lahi to kaga wannan magana ce wanda hadisi yana magana shi ma akan shi wa quburul anbiya'i bila shak tahiratun mal albani yace mu ma muna nan akan maganar cewa lalle kabarruka annabawa ba shakka tsarkakakku ne li annahum kama qala alaihi salatu wassalam saboda su bayani akan annabawa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata ne cewa inna allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah mai girma da buwaya ya haramta wa ƙasa ta ci gangan jikin annabawa duk annabin Allah da aka binne yanda aka binne shi yana nan a haka nan tun daga farkon annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta wa ƙasa ta ci gangan jikin su sabanin ni da kai walakin hadhihi al-illa batilatun amma illar da ya ambata na cewa a tunda dai kazani tunda suna raye tunda kazani wannan illa ce take lalatacciya ce ba haka nan bane ba za a ce ba wannan da wannan dalilin a zo ai sallah a gindin kabarin su sai ce wa ma buniya ala batilin fa huwa batilun duk fa abinda aka gina akan lalataccen abu to shi ma lalatacce ne kenan bayanin shi bayani ne wanda yake bai zauna da gindin kanshi ba me yasa saboda bai da hujja sai bina'ul masajidi alaiha gina masallaci akan kabari malaci wa fihi ahadith a cikin haka akwai hadisi masu yawa al-awwal hadisi na farko an Aisha wa Abdullah ibn Abbas ma'an qala hadisi as-siddiqatu bintu as-siddiq Aisha Allah gadar da gare ta da ita da Abdullah dan Abbas ma'an tare qala suke cewa lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutuwa ta zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin da manzon Allah ya zo rasuwa tafiqa yani ja'ala sai manzon Allah ya zamanto yatrahu khamisan lahu sai manzon Allah ya rika me yake kira shi da suna kamar ta dauki wani nau'i na kayan shi sai ya rika buga haka a jikin shi kenan yatrah kamar yana wurga shaka ko kuma ka dauka kana wani hurutu da shi kuma makamancin wannan khamisan lahu ala wajhi kenan kamar yana rihi fuskar shi da wani khamisan aka ce khamis shine kisa kenan irin zanan da ko kuma kyallan da iya da kurtu haka lahu alama sai manzo da rika daukan wannan tsumman yana sawa a fuskar shi yana huddawa yake cewa fa idha igtamma lokacin da biha kashafaha in ya sa a huskar shi in ya danna ya danyi gim kashafa sai ya bude huskar shi an wajihi fa qala sai yake cewa wa huwa kadhalika mazalla yana cikin wannan yanayin kenan yanayin yana dabda yabar duniya mazalla ga abin da yake cewa la'natullahi 'alal yahudi wan nasara sinuwar Allah ta kai wa yahudawa da nasarawa me yasa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riƙe kabarin annabawansu a matsayin wuraren sallah sai anan suke cewa yuhadhiru mithla ma sana'u manzala sallallahu alaihi wasallam kenan abdu aisha take aisha da abdullah ibn abbas suke cewa manzala yana mi yuhadhiru kamar yana jan kunnanmu mithla ma sana'u akan kwatankwacin abinda su yahuda suka aikata tunda shi ma zai na dabda mi da mutuwa ko kenan kar ku aikata irin abinda suka aikata da kabarrukansu kenan azu alilli kabari ay ta abubuwa wannan ya sa a makarantar war annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaci akhrajahu al-bukhari wa muslim wa an-nasa'i wa ad-darimi wa al-bayhaqi wa ahmad wa ziyadatu li muslimin wa ad-darimi wa ghayrihima yace athani dalili nabiyu yace an aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yaqum minhu aisha take cewa manzon Allah ya fada a cikin rishin lahiyan da bai tashi ba daga shi manzala yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da nasarawa me yasa ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida sirriki kabarin annabawansu a matsayin masallatai ya wuraren sallah da bauta qalat Aisha take cewa falawla dhaka yake cewa in ba dan haka ba ubriza qabrahu da an bayyana kabare shi ya huto ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjidan dan dai tsoron kar a rike abin a matsayin masallaci tunda gashi ya karshen maganganun shi yana cewa atsino Allah ya kai wa yahuda da nasarawa saboda ga aikin da suka aikata ita kuma Aisha take cewa in ba da haka ba kenan da an bayyana kabarin nashi to kuma ya kabar shi a yanda yake yake cewa akhrajahu al-bukhari wa abu awana wa ahmad wa lahu indahu طريق اخر عنها كان ده عائشه ان سامح الله وتعالى روايه ده بوند باو غبا الدليل الثالث دليل ان اكو يكي نوني اكن حرمتين غينا قبري غينا 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 مسلاتي اكن قبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك يجيوا قاتل الله اليهود الا يلا انتي يهوداوا وفي روايه او روايه كما لعن الله اليهود والنصارى الا يلا انتي يهوداوا والنصاراوا yanzu masu da'awar addini din ka kuwa tsangwami kuwa sun zira wannan hadisin ba a karanta shi ba aka zo sai dai ku yi bayanin da za ku yi ko ku haɗu illa kaɗai ku wuce kuna makamantar amma ku zo ku ce Allah ya la'anci yahudawa da nasara ba ku da wannan yanci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sirri kabarrukan annabawansu a matsayin masallatayya مالك أخرجه البخاري وأبو أوانة وأبو داود والبيهقي وأحمد والروايه الثانيه له ولمسلم وابي عوانه وهي من طريق اخرى عن ابي هريره الحديث الرابع حديث له عنه دغغريشي دي شيوا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا الله كرك سنيا قبرنا زمنتو ورن بوتا لعن الله قوما الله يا لعنتي متانن دا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد سرق قبر النبوان سو امتصين مسلاتيا وان حديثي دنا كرنتا شي سينا تونو مالك قال راوي رحمه الله لوكتي ينا مغانا اكن زوا قبرن عثمان دان فوديو لوكتي ين انا بغاوا مالك Allah saka mashi da alheri wallahi yayi maganganu daya na abin da shi aqida sun da a lokacin karshe da aka buga sai aka nuna bayyar lahiya eh shi kuma yasa abin da yake tunda wannan botan kaburruka a lokacin shine aka ba gaba gatan wallahi abin da zai ba ku tsoro wani hobe mutum amma abin da ake hodi yana zaune ala mahdarihi yana zaune kuma yayi mursisi abin zai baka mamaki yanzu shekarar jin da akwai wani video da nake gani wani mutum a nan Kano wai lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raj da manzon Allah wai tare da su aka je aka ga Allah yana zaune mutum wallahi yana zaune kuma mutum ne sananne mashhur lil ghaya nan Kano yanzu kai na rai yana zaune ya meke kafa ya dora kafa dai kan da ya kare hula yana ya san da kai shi wanda kan shi a gudo shi wallahi zaka ga kaman a nan ma ko shi ko inda kawo shi al'umma sai ne wallahi yana zaune cewa wannan da su aka tahi aka Isra'i da Mi'raj su suka je da su aka ga Allah wallahi shi ne shari'a ta Allah ce a daidai lokacin da shi yana zaune wani ne yake ambatawa Allah kiyaye almuhim wannan barshi daga baya wanda yake sa gani to waɗannan abubuwa suna faruwa kuma kai tsaye sabke mutane ne daga abinda Allah ya ce da manzon shi hodi samu a dora ku samu wani abu da yake bauta ma wannan Allah yanzu da Allah kawai a kalle ka a ce ai wani da su aka je aka Isra'i mutumin gashi kuna zaune tare da shi Allah karhu mana asiri Allah ka shirye da mu kuma kadiya ce ta shirya yanzu wani yana bin su tsakanin shi da Allah da cikin shi kamar haka nan shirya ta Allah ce kai da kake ga cewa kuskure ne a lokacin ne Allah ya nemo ka wata baiwa na kake fahimta cewa ai lalle ba ne bane ba shi ne kawai haka nan ne wani lattijo ne ko yana shine yake wasa malami lattijo ne yana zaune na wasa shi nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata ubangije shi ya karantar da mu ya fahimtar da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ke da zamu tashi hadisi na hudu yawa hadisi na hudu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا وصائب الدنيا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا أصلحنا وأصلح ذريتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله